Ina son kwalliya haka in za a je biki za a ce mun zo in yi ma mutane da Allah sai na fara considering in shi ko zan fara as a sana'a haka sai na je makarantar kwalliyar na koya aka bani certificate sai na sisiye kayan kwalliyar haka because kin gane kam ina sha'awan yi haka da tun daga wannan secondary
to ya aka yi sai kika hakura da wancan karatun kika je na makeup
ko sai da na gama jami'a sai na je makarantar koyon kwalliya
sannan aka fara
sai na fara
yanzu kenan ba da wannan sana'a da kike kina na gwamnati ko wannan kawai kika
wannan kawai nake amma ina aiki
a ina
banki nake aiki
to kuma aikin banki ai an ce yana daukar lokaci
yana da banki da harkar makeup sometimes ina dan hada flexibility in haka kinga in zan je marketing haka sai dan in ina da makeup haka koda da rana ne zan iya zuwa sai in wuce kawai daga wurin marketing sai in tafi
a marketing din banki ake koko marketing
ana hada duka
to when even challenges ke facing
to challenges din ke facing shine mutane sun shushugo yanzu kowa ya san makeup din ana kakkallo daban-daban akwai videos din zaka kalla ka iya makanka mutane dai sun yi yawa competition shine main
sai aka daina samun
challenges ai kasuwa na dan raguwa saboda mutane sun yi yawa
kudin kuma na rage
makeup gaskiya in ba dai kana da old customers bane na da suka saba da kai sosai su ci gaba da kiran ka amma
a sati ko a rana kina yawa kaman mutane nawa amare nawa ko kuma mutane nawa
in amarya ne kawai maybe ku biyu ne haka zan iya ko ku uku ma ina ma'amare uku a rana what time zan je gidansu maybe events din su ba daya bane lokaci daya amma in events din is tight mutum daya nake karba amma in kaman gida daya ne siblings haka zan iya mutum 10 ma har 12
to wani irin alfani kika samu
to na samu amfanin samun kuɗi
wanda samun kuɗi ba a samu wata kadara ko wani abu haka ba
a gaskiya tukunnatin da dai ina gidan babana haka dai har yanzu ina saving dai I save
to me burin ki na gaba
ni aiki a babban company
kamfanin ki ko wani kamfanin
company na in bude company na ina yin makeup ina yin kayan kwalliyar da kaina ina yin eyeshadow eyeliners ba sai na siya ba sosai makuwa tunda aikin is stressful kowa wants to make it
wani irin kira zaki wa mata musamman matasa da zaki ga wasu ba su damu da karatu ba su damu da sana'a ba
to gaskiya sana'a no matter how little yana da kyau ai sana'a ko da sai da abu ne irin kadan kadan kana farawa kafin ka sani abubuwa za su bude gaskiya sana'a yana da kyau because ko ta banza dai kana da abin da ke shigowa ba kana zauna kana depending on kuma iyayen mu idea struggling so ba sai ka ta dora musu responsibility ba kullum especially now da na gama makaranta ba wai komai nake yi ba sai da na fara aiki kin gane da na fara aiki ne nake dan samu wani amma makeup really helps me gaskiya before I started working ina makeup so ina yawan samun customers in a week
in a week
in dai ba wai na ma bride ba in dai kaman mutane haka ina yin 50,000-60,000
to yau fa na aikin banki wannan sana'a ce da mutum mai karamin jari zai iya yi
gaskiya
kaman da nawa
zaka iya fara kaman da 50,000 haka in ba wai ka ce sai ka sayi kaya masu tsada ba zaka iya sayan cheap products da zaka iya fara using kuma ni ma ina koyar da makeup zaka iya zuwa depends in kana so kai personal class ko kuma kana son kai wanda zaka dinga ma mutane
to madalla
Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria